إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى muna cikin magana akan abin da ya shahi irin addu'ar da manzon Allah yake karantawa kafin ya sallama idan yana zaman tahiyya na ƙarshe mun karanta kusan kalan addu'a guda 6 yau zamu tashi kala ta 7 a cikin darasi na 18 a cikin Hisnul Muslim malike cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta Allahumma inni as'aluka aljannata ya ubangiji ina roƙonka ka arzuta ni da samun gidan aljanna wa a'udhu bika minan nar Allah ka kare ni daga wuta kalar addu'a ta 8 Allahumma bi'ilmikal ghaib ya ubangiji ina roƙonka da ilimin da kake da na gaibi wa qudratika 'alal khalqi da iko da kake da akan halitta ya ubangiji ahyini ma 'alimtal hayata khairan li ya ubangiji karayar da ni matakar rayuwa ita ce alheri a gare ni wa tawaffani Allah ka amshi raina idza 'alimtal wafata khairan li idan zaman to mutuwa ce alheri a gare ni Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada Allah ina roƙonka jin tsoronka a ciki a bayyane da kuma abin da ya shahi a boye wa as'aluka kalimatal haqqi Allah ina roƙonka kalimata gaskiya fir rida wal ghadab ya zaman to zan faɗi kalman gaskiya a halin da nake cikin yarda da halin da nake cikin hushi wa as'aluka al qasda ya ubangiji ina roƙonka tsakatsaki fil ghina wal faqri tsakanin talauci da wadata saboda idan wadata yayi wa dan adam yawa in ba gyaran Allah ba to kuma sai yanda hali ya bada kamar yanda talaucin shi ma in yayi yawa hallo matsala ne wa as'aluka na'iman la yanfadu ya ubangiji ina roƙonka ni'imar da bata ƙarewa wa as'aluka qurrata 'aynin la tanqadi Allah ina roƙonka abinda ido na zai kalla in ji dadi wanda baya yankewa wa as'aluka rida ba'da al-qada ya ubangiji ina roƙonka ka bani jurewa da yarda bayan abinda ka zarta mini ka zartar a kaina wa as'aluka bardal 'aishi ya ubangiji ina roƙonka ka taimaka mini da rayuwa mai sanyi ba'da al-mauti bayan na mutu wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika Allah ka azutani da kalla da jin dadin kallo zuwa gare ka wa shauqa ila liqa'ika ya ubangiji ka samu shauki da bege zuwa ga neman haduwa da kai fi ghairi darra'a mudirra ba cikin wani yanayi na cuta mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ko kuma wata fitina wanda take zata batar da ni Allahumma zayyinna bi zinatil iman Allah ka kawatar da mu da kawata imani waja'alna hudatan muhtadin Allah ka sanya mu shiryayyu masu shirya suwa wannan ita ce kala addu'a ta 8 wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a lokacin da yazo zaman tahiyya na ƙarshe kafin ya sallama wani lokaci yana karanta Allahumma inni as'aluka ya Allah Allah ina roƙonka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad Allah kai ne daya daya al-ahad daya as-samad wanda ake kai bukatu zuwa gare shi alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad bayyana kuma tsara ko kuma a ce tamka ko wani wanda yake daidai da Allah babu an taghfira li dhunubi Allah ka gafarta mini dhunubaina innaka antal ghafurur rahim kai ne mai gafara mai rahama wani lokaci manzon Allah yana karanta kalar addu'a ta 10 Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al mannan Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka saboda godiya ta tabbata a gare ka ba abin bauta ba suka cancanta sai kai kai ne bai bayarwa kai ne ka kagi badi' ya badi' as-samawati wal ard wanda ya kagi halittan samai da kasai ya zal jalali wal ikram ya ma'abucin girma da karamci ya hayyu ya qayyum ya rayayye tsayi akan sha'anin bayin shi inni as'aluka aljanna Allah ina roƙonka gidan aljanna wa a'udhu bika minan nar ina nima Allah ka kare ni daga azabar wuta kalar addu'a ta 11 Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah Allah ina roƙonka saboda na shaida lalle kai ne Allah wanda ba wani abin bauta la ilaha illa anta ba wani abin bauta an ba kai ba al-ahadu daya daya as-samad wanda ake kai bukatu zuwa gare shi alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan kuma babu wani wanda yake tamka ga Allah subhanahu wa ta'ala